on the much talked about planned nationwide protest. Essentially, I will say that there are several factors to examine.
Director of Sashen Tatarbiani, now the General Taran Nigeria, Major General Edward Buba. Gargaɗi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke shirin farawa yana mai cewa akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga tare da jefa wasu tambayoyi. Adawar siyasa ce ke ingiza wannan zanga-zanga ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar ko dai shishige ne daga ƙetare ko dai 'yan ta'adda ne ke ɗaukar nauyin wannan zanga-zanga. Ko dai wasu kungiyoyi masu ci da gumin wasu ne ke amfani da halin da ake ciki a Najeriya don damalmala al'amura.
Organizations that are fed on the frustration of Nigerians to create this situation.
To amma General, baka ganin cewar cikin tsarin mulkin Najeriya, 'yan Najeriya na da 'yancin yin zanga-zangar lumana?
While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror.
Yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi da ka iya haddasa aika-aika. Mu sojoji, tsarin mulkin ƙasar nan ƙarara ya bayyana irin rawar da za mu taka irin wannan yanayi. To shin kam wai menene yasa samsam ba ku san jin maganar wannan zanga-zanga ne?
It is easy to see that the contemporary context of the planned protest is to shadow the happenings in Kenya, which I must say is violent, and at that it remains unresolved.
Hadarin da ya dauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a kasar Kenya da ya rikidin zuwa tashin hankali da rudani da kuma tarzoma har zuwa yau dinnan da nake magana da kai. Duba da abin da ke faruwa a kasar Kenya, muna da bata gari a nan Najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga su kuma haddasa rudani a cikin ƙasa ta yadda za a farma duk wani da ke da rufin asiri irin na rayuwa, shaguna, kasuwanni, wuraren ibada, mambobin wasu jam'iyyu da kuma wasu ƙabilu. Saboda haka mu sojoji ba za mu riƙe hannu muna ganin za a jefa ƙasar nan cikin halin rudani ba.
The armed forces on its part will not stand by and allow anarchy to befall our nation.
Kalaman Manjo General Edward Buba, Daraktan Sashen Tattara Bayanai na Hedkwatar Rundunar Tsaron Najeriya kenan. Tuni kuma masu fafutuka irinsu Deji Adeyanju da ke zama lauyan tsarin mulkin Najeriya kuma ɗaya daga cikin jagororin fararen hula a Najeriya suka mai da martani.
Duk ranar da 'yan fashi suke damun mutane a Zamfara a Katsina Akebi duk jihohin arewacin Najeriya me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba. Amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna zo yi zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari, akwai wahala a gari, duk abubuwa a ƙasa ba sa tafiya lafiya. An taɓa tashin hankali lokacin da ake zanga-zanga ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke lalatan duk wani zanga-zanga da yake yi a gari. An taɓa ga inda DSS ko AMI zai ga al'umma abin da za su yi da kuma abin da ba za su yi ba. Ai constitution na kafa ya ce al'umma suna da 'yanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya a ƙasa da ba daidai ba ne. Al'umma za ta bi constitution ko dokan ƙasa ne ko za ta bi umarnin DSS ko AMI.
Ai saboda akwai bincike na ƙarƙashin ƙasa da ya gano cewar akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangan nan su kawo tashin hankali.
Maganan da suke duk wani abin da ya faru ba daidai ba ne to su ne suka aikata wanda za su zo su yi.
Su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan is not ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a Najeriya.
To duk wannan wuyan da 'yan ƙasa suke sha lokaci mai kyau ne suke gwamnati suna sata. Me ya sa ba su faɗa cewa ba lokaci mai kyau ba ne a daina sata?
Eh wai saboda suna fargaban irin abubuwan da ke faruwa a ƙasar Kenya ne. Kai ba ka da fargaban haka zai faru?
Ba mu da wani fargaba. Mun na muke ma cewa 'yan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga.
Zanga-zanga ba gudu ba ja da baya kenan.
Barista Deji Adeyanju. Ambasada Abdul Dan Bature na daga cikin masu shirya wannan zanga-zanga.
Muna kan bakanmu gaskiya fi sabilillahi zanga-zanga da mun yi ta in Allah ya ce ya yarda ba gudu ba jaddaba.
Ambasada Abdul Dan Bature, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.